Yeah. Waidan shi Krista shi kuma musulmi be kai ai fada ba dan ke ba haushiya ita kuma yare da Allah ban daga ba kai na kasu masu ina su fadi na ki jira ki jina su rayuwa sai an bi shi da taku arewa gidanmu ne gaba daya mu fara gyarawa matasa idan na ce are ku ce arewa arewa are arewa na ce are arewa idan na ce are ku ce Arewa United on kowa na supportin nasu ya kamata mu ma mu daga na mu da aji mu a dole kanan kanan mu fara dubawa kai na kake ma ki ina dan Allah bar mata su yi aiki dena danna wa mata mu enci dena hana wa yaya mu baisi education ai ba a replace masu baiwa har su su yi chase ai kun ga Ahmed Musa da Shehu Abdullahi da Musa Akila to ku ce arewa arewa are arewa ku ce arewa arewa are mun ce arewa